أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 24 ذي القعدة شكرا تدبو 43 هجرية وان دي داتي دي 24 6 شكرا تدبو بيدا 22 ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine muqaddima ta al-Imam Darimi ta sunan na al-Imam Darimi rahimahullah satin da ya wuce mun tsaya a cikin a tsakiyar babi shine babul balagi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'limu sunan babi na 45 isar da sakon annabi alaihi salatu wa salam kuma da karantar da mutane sunna hadisi na 255 الإمام الدارمي الله جكن شر جافر أيك تيوا أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن صالح الخباب عن حسين بن أقبة عن سلمان رضي الله عنه لقى سلمان أيك تيوا قال أيك تيوا علم لا يقال به علم دبا أفتى أكن شما أنا بعد شيء ككنز لا ينفق منه كما تسكت دوك يا تيوا دبا أشياء تروى ما لمي إذا الله يباش علمي كم تسكن شيء في كوي أما كوا lahin shi kamar lahin mai dukiyar ne da ya taskance dukiya ba ya bada hadisi na 500 da kenan wannan zaburar fati akan isar da abinda annabi alaihi salatu wassalam ka sani daga gare shi hadisi na 256 akhbarana ahmad ibn abdullah haddathana abu shihab haddathani ibrahim an abi iyad an abi huraira radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masal ilmin la yuntafa'u bihi misalin ilmin da ba a amfana da shi ka masal kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah kaman misalin taskar dukiya ce wanda ba a ciyatar da ita a cikin tafarkin Allah ma'ana nan yazo a matsayin hadisi marfu'i bayan can baya mauqufi ne sai dai a matsayin marfu'i hadisi ne mai rauni sosai wanda al-Imam Tirmidhi ya huddo shi Abu Isa yake cewa Dauda a cikin shi wannan da'ifi ne sayyul hifz ne mai mummuna harda ne حديثي ندري بيال دا حمسن دا بكوي أخبرنا يا علا حدثنا محمد بن إسحاق أم موسى بن يسار أمه قال بلغني أن سلمان رضي الله عنه لابار يازمن تيوى سلمان الله رضي كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يا ربو تتكر رازوى أبو الدرداء الله رضي كم من تا سلمان دا أبو الدرداء النبى عليه الصلاة والسلام يا كل أم وانتكى تاردسو kamar yadda hadisin da Bukhari ya huddo wanda mai riyadu salihin ya huddo shi cewa ya ziyarce shi ya tarda shi yana cikin dare bai bai tashi yayi sallah ya ce ko makon tsara saura har zuwa karshe ne yake cewa annal ilmu kal yanabi ilmi kamar bubbuge ne ya gisha hunnan nas mutane suna ruhan mushi yace fa yaqtajiluhu haza wa haza wannan ya warce shi wannan ya warce shi fayan fa'ullahu bihi ghayra wahid sai Allah ya amfanar da mutum ba ɗaya ba biyu ba a cikin ilimi yace wa inna hikmatan la yutakallamu biha ilmun da ba a yin bayani da shi ka jasadillahu ruha fihi kama gangar jiki ne wanda bayyana babu rai kama gawa ce wa inna ilman la yukhraju ilmun da ba a hudda shi ka kanzin la yunfaqu minhu kama taska ce wanda ba a badawa wa inna masalul alimi misalul malami kama salu rajulin kama misalin mutum ne hamala sirajin ya dauko hutula fi dariqin muzlim cikin hanya mai tsananin duhu yastadi'u bihi man marra bihi duk wanda ya wuce yana haskaka da wannan wannan hutular da yake dauke yace wa kullun yad'u lahu bil khair dukkan wanda ya dauko wannan sanuwan nan haske yana mishi addu'a ta al khair babban abin da ake so ba neman tara dukiya ba ba neman abin duniya ba ba neman shuhura ba shine addu'ar da mutum zai samu ta ƴan uwa wanda suke ne dokan ilimi a wajen shi wanda suke fa'idantuwa tare da shi shine Abu Darda yake nihi hadisi na gaba akhbarna Muhammad ibn Sal ta hadathana Mansur ibn Abil Aswad an Abi Ishaq al-Shaybani an Hammad an Ibrahim qala yake cewa yatba'u ar-rajul ba'da mautihi salasu khilal dabi'u guda uku suna bin mutum bayan rasuwar shi sadaqatan tajri ba'dahu sarkar dake gudana bayan shi wa salatu waladihi alayhi da addu'a dan shi da zai mishi bayan shi wa ilmun afashahu yu'malu bihi ba'dahu da ilmun da ya watsa wanda ana aiki da shi bayan shi wanda malamai suka ce cikin ukun nan babu wanda ya kai ilimi a cikin shi ilmun kullun karuwa ne yake in masallaci ne ka gina makaranta ce wataran suna iya rushewa a tsawon zamani in kuma danka ne shi ma wataran yana iya mutuwa shi karan kanshi amma ilimi shi kuma in rubuta ne akai in karantar da wani ne akai har abada yana nan shi har tashin kiyama kuma Allah yana baka ladanka akan shi yake cewa hadisi na gaba haddasana Musa bin Isma'il haddasani Isma'il bin Ja'far al-Madani an al-Ala bin Abd al-Rahman an abihi an Abi Hurayra radhiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kita idza mata al-insan idan mutun ya rasu in qada amaluhu illa min salasin ayyukan shi suna yankewa sai abubuwa guda uku ilmin yuntafa'u bihi ilmin da ake amfanuwa da shi aw sarqatin tajri lahu ko sarqar da ke gudana gare shi aw waladun salihin yad'u lahu ko da na gari wanda zai rika yi mishi addu'a can ba da cewa dan shi da yake mishi sallah sai ka fassara shi da sallah ita ce addu'a wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim ya huddo shi hadisi na gaba na 560 akhbarana Ubayd ibn Ya'ish haddathana Yunus an Salih ibn Rustam al-Muzni an al-Hasan an Abi Musa radiyallahu anhu qala yake cewa hina qadim al-Basra lokacin da yazo Basra yake cewa ba asani ilaikum Umar ibn al-Khattab radiyallahu alayhi Umar dan Khattab bai aiko ni zawwa gare ku Allah ya yarda da shi yace o allimukum kitabal rabbikum insana da ku littahin ubangiji ku sunnata kum kuma da sunnata da sunnaku yace wa unazif durakum kuma in tsabtace hanyarku ma'ana hanyar da kuke bi ta kan addini in tsabtace muku ita in karantar da ku sunnonin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muka sani halifofi da hakimai a wancan lokacin babban wajibin da ke gaban su shine tura ma ɗan kowane gari wanda zai karantar da su addinin su dan saboda wajibi ne akan shi shugaba ya karantar da al'ummar shi to babban abin da suke dauka shi sa muke ga sahabbai wasu da dama zaga wani ya zamana gari kaza wani ya zamana gari kaza dukkan su akan karantar da addini ne suke wannan ya wuce ya wuce hadisi na gaba akhbarana Muhammad ibn Humayd haddathana Muhammad ibn al-Mu'alla haddathana Ziyad ibn Khaisama an Abi Dawud an Abdullah ibn Sakhraba an Sakhraba radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi kana kafara talima ma da to ya kasance wannan ilimin kafara ne ga abin da ya gabata na zanubban shi hadisin al-Imam Tirmidhi ya huddo shi yana da rauni babu na gaba na 47 babu rihilati fi talabil ilmi wa ihtimal al-ana'ifi baban da ke bayanin bulaguro cikin neman ilimi da kuma jurewa wahala akan shi kamar yadda muka gani cikin yanzu abinda mai daliya yake fada hadisi na 552 akhbarana Muhammad ibn Isa haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abi Kilaba qala yake cewa laqad aqamtu bil madina salasan mali haja na zamana a madina ba o shekara uku amma bani da wata bukata illa wa qad faraktu minha sai ya kasance na huta da gareta na kammala da ita ma'ana illa anna rajulan sai dai wani mutum kanu ya tawakkaunahu sun kasance suna sauraron shi kana yarwi hadisan yana rawaito hadisi fa aqamtu hatta qadima fa sa'altuhu sai na tsaya sai da yazo na tambaye shi ma'ana zaman wannan da yayi a Madina ya kare bukatun shi ya gama komai sai koma gida amma cewa akwai wani mutum wanda yana da hadisi ɗaya wanda shi bai yada a wajen shi sai zamanin a wannan garin sai da wannan mutum yazo ya tambaye shi ya same shi da ya tattare kan shi ya tahiye shi kimar neman ilimi kenan hadisi na gaba akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak haddathana al-Walid ibn Muslim an ibn Jabir qala sami'tu Busr ibn Ubaydullah naji Busr yaqulu yana cewa in kuntu la'arkabu ila al-Misr na kasance ina hawa zuwa ga wani gari min al-Amsar daga cikin gariruwa fil hadisul wahid akan hadisi daya li asma'ahu dan saboda in ji shi sanin kimar abun kenan hadisi na gaba akhbarana Amr ibn Zurara anba'ana Abu Qudun Amr ibn al-Haisam an Abi Khalda an Abi al-Aliya qala yake cewa in kunna nasma'u ruwaya bil basara an ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam narda mun kasance muna jin ruwaya daga annabi alaihi salatu wasallam a garin Basara bu mu yarda da ita ba yace hatta rakibna ila al-Madina sai da muka tashi muka hau abun hawa muka je Madina fa sami'naha min afwahihim muka jita daga bakin su ma'ana dan su tabbacin ruwaya daga bakin masu ita bulaguro akan hadisi guda daya hadisi na gaba akhbarana Nu'aym ibn Hammad haddathana Baqiya an Abdullah ibn Abdul Rahman at-Tusturi qala Daud annabi Dauda annabin Allah yake cewa qulti li sahibil ilm qul li sahibil ilm kace ma ma'abucin ilmi yattakhiz asan min hadidin ya riki sanda wadda ta kasance ta karhi wana alaini min hadidin da kuma ta kalma guda biyu na karhi waye dalibul ilma ya nemi ilmi hatta tankasir al-asa hasi sandan nan ta karere wa takhta wa tankhariqu an-naran ta kalman nan su ma su tsuha su ciccire sai dai wannan hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne wanda wannan ya kawo shi a cikin tanzihi shari'a ibnu taymiya yake cewa hadisi ne mawdu'i hadisi na gaba اخبرنا مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الاموي حدثنا الحجاج عن حسين بن عبد الرحمن من آل سعد بن معاذ قال yake cewa قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس yake cewa Allah ya yarda shi dalabul ilma dalabul ilma yace na nemi ilmi falam ajirhu akthar minhu fil ansar ban same shi ba samar da samun da namishi cikin mutanen Madina fa kuntu atir rajul na kasance ina zoma mutum fa asalu anhu in tambaya gami da shi fa qalu li na'im in ce a ce mun yana barci in zo gidan shi ma'ana fa atasawfa atawassadu ridai yace sai in yi kishingida in yi matashin kai da gwadona summa adaji usanna in kwanta hatta ya faruji ila zuhur sai ya fito zuwa ga sallar azhar ladabi ne ba zai kwankwasa mishi ba koha yace yana neman shi ko a tada shi fa ya kulu sai yace mata kunta hahuna malamin sai yace yaushe kake anan gurin yabuna ammi rasulullah ya kai dan amun ma'aikin Allah fa aqulu sai yace munzu tsawiyi tun lokaci mai tsawo fa ya kulu sai yace bi isa ma sana'ata turda abin da ka aikata halla a alamtani me yasa kake sanar da ni ina ma da a ce ka sanar da ni kace a tada ni saboda kima ka da darajar ka kana cikin ahlul baitir rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqulu sai yace aradtu an takhruja ilayya ina so ka fito mini ne wa karkadaita hajata ka ka biya bukatar ka ma'ana bazan ce ba a huddo ka kana cikin barci baka gama barcin ka ba in ce a taro ka na so in zamana haka gama bukatar ka gama barcin ka rada ka fito wanda yake nuna mana abinda mai al-imamu ta'alimi mai ta'alimi yake faɗa cewa wallahi dukku alaihi al-bab ba zai kwankwasa mishi kofa ba na gaba akhbarana ahmad ibn abdullah ibn yunus haddathana abubakar an muhammad ibn amri an abi salamah ibn abdurrahman an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa wujida aktsaru hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hayy min al-ansar an samu mafi yawaicin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan kabilun na mutanen madina yace wallahi in kuntu la'atir rajula ina rantsuwa da Allah ina zuwa wajen mutun daga cikin su fa yuqalu sai a ce huwa na'im yana barci fa law shi ta an yu qazali da na so a tada mini shi da sai a tada shi yace fa ada ahu sai in bar shi hatta ya kharuju hayya huto li astadiba bi zalika hadithu dan iji dadin hadisin da zai bani in ya gama barcin shi ne ya huto cikin nishadi da kwanciyar hankali shi ya huddo kanshi zan same shi amma inda a ce ta ne a tado shi zai taso ran shi ba a so ba zai samu hadisin yadda nake so ba shi yasa aka ce ana so a kiyaye nishadin malami a wajen dokan ilimi اخبرنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمة قال yake cewa law rafaqtu bi ibn abbas da na sassauta ma ibn abbas la asabtu minhu ilman kaseeran da na samu ilimi mai yawa tare da shi abi salma suka ce yana kasance yana ma ibn abbas wauta sai ibn abbas yake mishi rawai ilimi sai ba ma wanda suka cancanta shi kuma ya kyale shi kamar yadda mai ta'alimi yake cewa fasbir bi jahlika in jafauta muallima ka zamana da jahilcin ka in zaka ma malami wauta hadisi na gaba akhbarana bishr bin al-hakam haddathana abdurrazzaq haddathana ma'amar an az-zuhri qala yake cewa kuntu ati baba urwa na kasance ina zawwa qowa urwatu ibn zubayr fa ajlisu bil bab sai in zamana a qowa walau shitu an adkhula da na ga dama in shiga gare shi la dakhaltu da na shiga walakin ijlal lahu sai dai dan girmama shi nake zamanawa bazan shiga ba dan saboda kamar yadda ya gabata dan girmama ya samu ya fito cikin nishadin shi lokacin da malami yana cikin nishadi hadisi na gaba na 570 akhbarana yazid ibn harun haddathana jarir ibn hazim an ya ibn hakim an ikrama an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa lamma tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu qulti li rajulin min al ansar sai na ce ma wani mutum daga cikin mutan madina ya fulan ya kai wani halumma falanas al ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kazo mu tambayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan ilimi fa innahum al-yawma kaseer dan su yau suna da yawa ga sunan sahabbai ji yawa fa qala sai ke ce wa ajaban laka ibnu abbas abun mamaki gare ka ya kai dan abbas ataran nasa yatajuna ilayka kana ganin mutane zasu bukace ka ne zasu bukace ilimin da ke gare ka bayan ga sahabbai nan kwashe da ilimi yace wa fil nas min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mantara cikin mutane daga sahabban annabi ga su wa'anda kake gani da wani kai har zaka nemi ilimin da zaka ce a bukaci ilimi wajen ka fataraka zalika wannan mutun sai ya bar wannan tambayar yace wa akbartu alal mas'ala ni kuma dan abbas sai na fuskanta gami da tambayar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana la yablughu al hadith an rajul fa'ati ya kasance hadisi daya yana iso mini ga wani mutun sai in tashi in je wajen shi huwa qa'ilun yana barcin rana fa tasawwadu rida'i ala babihi sai in kishingida in tada kaina da gwaduna mayahi na akan kofa shin kwanta yace fatasfini ri iska ta rika kada ni ala wajhi turab tana zubo kasa a busa huskata tana sheko mini iska tana sheko kasa a busa huskar shi a waje yace fa yakhruju fa yarani sai ya huto sai ya ganni fa yaqulu sai yace ya buna ammi rasulullah ya kai dan amman manzon Allah ma ja abika me yazo da kaina yace ala arsalta ilayya fa atika baka aikawa zuwa wajina in tahi gurinka dan saboda girmamawa ya kasance yana daga cikin dan amman annabi ne alayhi salatu wassalam saboda girman kusancin nashi ga annabi alayhi salatu wassalam sahabin zai ce da ma ka aika mana na taho da yarin takka mu ga yadda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na yaro karami su kuma na manya kuma shike neman ilimi wajen su ba suke nema ba suke fadan cewa ina ma da a ce ka aika in je gida in baka ilimi me yasa dan saboda dan amman annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa la fa aqulu la sai in ce a banu bukatan wannan ana a hakuna a cika ni na hicancanta in je zuwa gare ka kamar yadda Bukhari ya ga ma Khalifa cewa al ilmu yuta a yuta ilaihi ilmi zo mushi ake ba shi yake zuwa ba yace fa as'aluhu an al hadisi sai in tambaye shi da wannan hadisi kala sai yace fa baqi rajulu hatta ra'ani sai wannan mutunan ya zamana har sai da ya ganni wa qarisa ma annasu alayya mutane sun hada a kaina fa qala sai yace hazal fata'a aqalu minni wannan yaron ya hina hankali yasa dan saboda shi a wancan lokacin yana ga mu yara ne mi san mu ne ma da ilimi ga manyan malamai nan gurin wa zai bukace mu to manyan malaman kamar yadda wani ya gabata can baya cewa in ku a yau yara ne to gobe kuma ku za ku zama manyan da za a bukace ilimin ku aka bukata aka ga babu komai kaga abun bai yi kyau ba hadisi na gaba akhbarana azid ibn harun haddathana al-jurayri ana abdullah ibn burayda anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin mutanen asaban annabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila fadalat ibn ubayd ya je zuwa wajen fudala ibn ubayd radiyallahu anhu wa bi misr yana garin misr fa qadima alaihi sai gabato gare shi ho ya muddilina qatallahu shi yana jan wata taguwa shi fa qala sai ce marhaban maraba da kai qala sai ce amma inni lam atika za'iran ni ba na zo maka bane dan ziyara walakin sami'tu ana wa anta hadisan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ni da kai mun ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajautu an yakuna indaka minhu ilmun nayi kaunar a ce a wajenka akwai ilimi game da wannan hadisin ma'ana nazo kai mun sharhin wannan hadisin da muka ji da ni da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda fa a gaban su aka furta magana ga suke tashi su bulaguro su je wani gari dan saboda neman sharhi da karin bayani akan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kala kaza wa kaza yace kaza da kaza sai mushi sharhin wake nuna mana manyan malamai da suke ta kokarin sharhuka na hadisi ba komai ba dan saboda maganar annabi alaihi salatu wassalam ba haka daga fadarta wa mutun zai ce kawai ga abin da take nihi dole sai malamai shurra sun nuna cewa ga abin da take nihi kuma sharhukan da Bukhari da Muslim kadai suka samu sun isa aya akan cewa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam suna buƙatar sharhi dan malamai suna nuni akan cewa Bukhari da Muslim abara tarihi sun samu sharhi wajen sama da 2000 su kadai wannan da muke darasi da shi guda ɗaya ne sharhin sahih Bukhari mujallad 40 wani mujallad 30 wani mujallad kaza dukkan su me ake kokari a karantar daga cewa maganan nan da annabi yace kaza ga abin da yake ne ka aje ka mata muguwa fahimta a barka da kai da ita ka je ka bace akan fahimtarta babu na 48 babu siyanatul ilmi baban da ke bayanin kiyaye ilimi ma'ana idan Allah madaukin sarki ya baka ilimi to kai kokarin kiyaye shi ilimin nan ka kiyaye mishi kima shi da mutuncin shi hadisi na 572 akhbarana muhammad ibn sa'id hadathana abdussalam ibn harb an abdul a'la an al hasan annahu dakhala suq hasan al basri kenan da mun ji an yi idlaqin hasan a cikin dabuka ta tabi'ai ana nihin hasan al basri annahu dakhala suq ya shiga kasuwa fasa wa marajulan bi saubin sai yayi tayi da wani mutun game da tuha wata tuha ya dauka ya taya yace wannan tuha nawa take fa qala sai kice huwa laka bi kaza wa kaza na bar maka ita hasan al basri da kaza wallahi law kana ghayraka ma adaituhu yace da wanin ka ne bazan bashi ita ba a haka fa qala sai kice ya fa'altumuha hakkun kai ku rika aikata mu irin wannan abin famaru ya ba'da ha mustariyan min asuq yace ba a taba ganin shi ba bayan wannan ya je kasuwa sayan wani abu wala ba'i'an ko yana saida wani abu ta lahiqa Allah azza wajal sai da game da Allah bai koma bai taba nasa kafa shi kasuwan nan ba dan saboda an mushi ragi dalilin kasancewar shi mala kai ya komo gobe wani ma ya mushi ragi akan wannan ba kyauta ba aka bashi ragin kawo da aka mishi mu duka tsantsani na magabata akan kiyaye ilimin su kada su nemi duniya da shi akhbar al haisum bin jamil an husam an abi ma'ashar an ibrahim yake cewa annahu kana la yashtari mimman ya'rifuhu bayyasa yan abu ibrahim an-nakhai ga duk wanda ya sani duk dan kasuwar da ya sani zai zuwa saye wajen shi dan kayya mushi ragi a matsayin shi na malam ya zamana ya tahiyar da wani lada na ilimin shi ba harukan shi yayi ba ragin ne zai bukata akhbarana muhammad ibn sa'id an ba'ana abdul salam an abdullah ibn al-walid al-muzani an ubaydullah ibn al-hasan qala yake cewa kasama mus'ab ibn zubair malam fi qurra'i ahli al-kufa mus'ab ibn zubair ya raba wata dukiya a cikin makaranta maharrata na garin kufa hina dakhala shahru ramadan lokacin da watan ramadan ya shigo fa ba'asa ila abdurrahman ibn ma'kil bi 2000 dirham sai ya tura ma abdurrahman ibn ma'kil da dirhami 100 wannan 2000 fa qala sai yake cewa ista'in bi hadha fi sharika hadha ka taimaka maka kanka da wannan dukiya a cikin wannan wata na ramadan yace faraddaha abdurrahman ibn ma'kil abdurrahman yace a maida mishi 2000 shi wa qala yace lam naqra alqur'ana li hadha mu karanci qur'ani don wannan ba kaga ba shi ya roke shi ba kuma ba shi daya aka ba ba makaranta ne duka ya ba ma duk wasu maharata amma shi ce wai ba dan wannan na karanta qur'ani ba a maida mishi na gaba akhbarana muhammad ibn ahmad ibn abi khalf haddathana anas ibn iyad haddathani ubaydullah ibn umar anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala alayhi qala li abdullah ibn salam radiyallahu anhu yace ma abdullah ibn salam yace man arbabul ilmi suwa ne ne ma abuta ilmi qala yace allazina ya'maluna bima ya'lamu sune wanda suke aiki da abin da suka sani qala sai yace mishi kuma yanfil ilmi min sudurir rijal mi ke hudda ilimi daga kirjin mazaje mutun ya hardace amma kuma ilimin ya zama bai da daraja bai da mutunci qala sai yace adamu shine kwadai kwadai shi yake mai da malami ya koma jahili kuma wannan haka ne akhbarana mu duk irin yadda mutun zai yi kokari ya kare mutuncin shi akan kwadai a matsayin shi na almajiri a matsayin shi na malami yayi iya kokarin yin shi shine hanyar da zai zubda mutuncin shi nan da nan akhbarana muhammad ibn ahmad haddathana sufyan ibn uyayna an zaid an aba qala yake cewa ma hawa shay'un ila shay wani abu bai tattara zuwa ga wani abu ba azyan wanda yake ado min hilmin ila ilmin gami da ilimi jimri a gama shi da ilimi malami in ya dauki jimri da hakuri ya gama da ilimin shi to wannan abu ne mafi kyau ado ne guda biyu suka hadu asar na gaba akhbarana affan haddathana hammad ibn salma akhbarana asim al-ahwal an amir ash-sha'bi qala yake cewa zainul ilmi hilmi ahli adan ilimi shine hakurin masu shi a samu mai shi da hakuri na gaba akhbarana yaqub ibn ibrahim shine ad-dawraqi haddathana abdurrahman haddathana zam'at ibn sali an salamat ibn wahram an dawus qala yake cewa ma humilal ilmi fi misl jirabi hilmin ba taba daukan ilimi ba cikin kwatankwacin jika ta jimri a dauko ilimi a zuba shi cikin wata jika babu kamar jikar da za a zuba shi kamar jikar jimri hakuri ma'ana dai ɗaya ne da waccan ma'ana da ta gabata akhbarana al-hakam ibn al-mubarak an ba'ana mutarrif ibn mazin an ya ala ibn miqsam an wahab ibn munabbi qala yake cewa innal hikmata tasqunu al-qalbal wadi as-sakin al-hikmatu lalle ita hikima ma'ana ilmi tasqunu al-qalba yana zama a cikin zuciya al-wadi zuciyar mai hankali as-sakin kuma nitsatsa wannan idan suka hadu su ilmi yake tattara tare da su asar na gaba akhbarana muhammad ibn ahmad qala sami'tu sufyan yaqul naji sufyan yana cewa qala ubaydullah ibnu ubaydullah yake cewa shintumul ilma kun muna na ilimi an tsallake min akhbarana haddathana jarir an ibn shubrama an sha'abi ko qala yake cewa zainul ilmu hilmu ahli adan ilimi shine jimrin masu shi a tare da ma a samu masu shi da jimri ma'anar irin wancan hadisin da ya gabata ma'ana na gaba yake cewa shintumul ilma kun muna na ilimi wa azhabtum nurahu kun tahiyar da hasken shi yace walau adarakani wa iyyakum umar radiyallahu anhu alaihi la auja'ana da ni malamin naku da ku da a ce umar ya hadu da mu da dukkan mu sai ya ji mana ciwo akan cewa mun mulakanta ilimi mun zubda mishi daraja rishin kare kanmu da rishin ba ilimin mutuncin shi حج أسر نجبا أخبرنا شهاب بن أباد حدثنا سفيان بن أوينة عن أمي المرادي قال يكي تيوى قال علي تعلم العلم علي يكي تيوى نيمي علمي فإذا علمتموه إذا كك نيمي علمي فكزموا عليه تكوليه شي ولا تشوبوه بدهكين معنى كوليه باكينكو أكنش kada ku cako dashi da yawan dariya wala bilabin ko kuma da warigi yace fatamujhul qulub sai zicce ku ta watso shi kamar yadda ake watso miyau idan ya kasance kana da ilimi kuma ka kasa kare mutuncinka to wannan zuciya ka watso ilimin wannan da takabbata ya zama na baya da bawo ana nihin ba ka san abun ya bace ko kuma ka har da ce qur'ani ya bace ko ka har da ce hadisin su bace a'a ga sunan a har da ce amma kuma babu kima ba haske tare da ilimin shine zuciya haita abun nan yinsu dan ilimi Allah madaukin sarki bai ba mutun shi kuma ya ce ya kwaci na gaba akhbarana Muhammad ibn Humayd haddathana Jarir an al-Fudail ibn Ghazwan an Ali ibn Hussein qala yake cewa man da hika da hakan duk wanda yi dariya irin fakyakyatawa majjamajata min al-ilmi ya toho wani rabo ne na ilimi ilimin shi ne yake toha yana zubda malami an san shi da kame kai da kai mutunta kanshi asar na gaba akhbarana Muhammad ibn Yusuf an Sufyan anna Umar qala li Ka'ab Umar yake ce ma Ka'ab man arbabul ilmi suwa ne ne ma abuta ilmi uwayen gidan ilmi qala sai yace allazina ya'maluna bima ya'malu ya'lamun sune masu aiki da abin da suka sani qala sai yace mushi fama akhrajal ilma min qulubil ulama mi yahudda ilmi daga zukatan malamai qala sai yace addamu shine kwadai ma'ana wancan asar kin da ya gabata asar na gaba akhbarana Ahmad ibn Humayd haddathana Muhammad ibn Bishr haddathana Abdullah ibn al-Walid an Umar ibn Ayyub an Abi Iyas qala yake cewa kuntu nazilan ala Amr ibn Oman na kasance ina zabka a wajen Amr ibn Oman fa atahu rasulu Mus'ab sai dan aiken Mus'ab ibn Zubayr yazo mushi hina hadarahu Ramadan lokacin da Ramadan yazo bi alfai dirham dirhami 2000 fa qala sai yake cewa ba hakudi bane kadan lokacin sa dirhami 2000 qala sai yake cewa innal amira yuqra'uka salam shugaba yana cewa a gaishe ka wa qala yake cewa inna lamana da aqar ina sharifan yace mu bar makarantan mu ba a matsayin masu girma masu daraja yace illa wa qad wasala ilayhi minna ma'rufan sai ya kasance mun aikata wani alkhairi zuwa gare su ma'ana ba kai kadai zan an mushi wannan muqaddiman idan ya amsa cewa dukkan wasu makarantan mu bar su ba makaranta masu girma sai da muka musu wannan alherin muka aika musu yace fasta in bi hazain ala nafqati shaharika haza ka samu taimako da wannan dukiyar 2000 nan akan amfani da ita cikin wannan wata naka na Ramadan da yazo fa qala sai ke cewa haqari al amir assalam ka gaid amir ka karantar mushi sallama wa qul lahu ka ce mushi inna wallahi ma qara'ana al qur'ana uridu bihi dunya ka ce mushi wallahi mu mu karanta qur'ani ba dan neman duniya wa dirhama hada neman dirhaminta kamar yadda mushi ya mushi rantsuwa ran saboda kai ga cewa yayi mushi kyauta ya kita ne ko dan saboda wani abu ko ran saboda wani abin da ke tsakanin su a kawai hujja ita ce shi bai karanta qur'ani ba dan saboda wannan abin dan saboda neman duniya wannan duka ƴan uwa yake nuna mana cewa yadda magabatan mu suke kokarin kiyaye ilimin da Allah ya ba su ba alaka su da neman duniya da ilimin da Allah madaukin sarki ya ba su duk in ka ba asarkin su da tarihin su da labarin su akan yadda suka gudana da ilimi zaka ga haka suka kasance mun ga kissa Hamza anan gurin Hazza al-Qari'il Kufi Allah mushi rahama yadda ko ruwan sha bai amsa ga wanda ya kasance yana karantar da shi ya huto bulaguro yana cikin tsananin ishruwa yaga jama'a yace ishruwa nake je Allah ku taimaka mana da ruwa wani yana kawo mushi ruwa yana cikin tsananin ishruwan nan yace kai wannan kamar kana halartar majalisin mu na qira'a na qur'ani yace mushi eh ina a wajen ku nake karatu saboda jama'a ta yi su ba su iya ganewa da wani he dai huska yaga alama yace mushi eh ina cikin daliban kamar sai yace mushi maida ban nisha me yasa ran kai tahiyar da ladan shi akan ilimin shi yasa mai shadubiya Allah mashi rahama yake cewa hamzatu ma azakahu min mutawarrin imamun saburin lil qur'ani muratila Hamza mi an mafi mamakin shiga mai da wannan mai war utsantsanin duniya da guje mata Hamzat az-Zayyat ya kasance daga cikin qurra mutun ne mai tsantsani babu na karshe babu sunnatu qadiyatun ala kitabillah baban dake bayanin cewa sunna mai hukunci ce akan littafin Allah akhbarana Asad ibn Musa haddathana Muawiya haddathana al-Hasan ibn Jabir an al-Miqdam ibn Ma'adi karibal kindi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama ashiya'a yawm khaybar annabuwatar ya haramta wasu abubuwa a ranar khaybar alhimar daga ciki akwai jeki wa gairahu da makamantan shi summa qala sannan sai yake cewa law yushku rajul ya kusanta wani mutum muttaki'an ala arikatihi yana kwance a bisa gadan shi sun huda shi yuhaddasu bi hadisi a bashi labari da hadisi na fa yaqulu sai ya rika cewa malamai suka ce amfani da annabi ya ce muttaki'an ala arikatihi yana kwance a shin huda shi alama ce ta cewa ba mai neman ilimi bane mai neman ilimi kwancin wannan alama ce ta cewa bai tashi yana neman ilimi ba fa yaqulu sai ya ce bayyana wa bainakum kitabullah tsakanin mu da ku ka walittahin Allah ma wajarna fihi min halali istahalalna duk abin da muka samu na halaka qur'ani shi muke halittawa wa ma wajarna fihi min haramin haramna abin da muka samu na haram shi muke haramtawa ma'ana annabi alayhi salatu wasallam na bamu labarin cewa irin wannan mutanen za a same su zuwa da lokaci nan gaba kuma mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi muna gani ba sune an kalakatu yace ala wa inna ma haramallahu harama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah annabi alayhi salatu wasallam ya haramta fa huwa mislu ma haramallahu ta'ala daidai yake da abinda Allah madaukin sarki ya haramta saboda shi wa ma yantiqu anil hawa ba bai furci akan san zuciya duk abinda ya isar na sako na addini annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake kace Allah ya fada hadisi tirmizi ya huddo shi asar na gaba akhbarana muhammad ibn uyana an abi isaaq al-fazzari an al-auza'i an yahya ibn abi kasir qala yake cewa sunnatu qadiyatun ala al-qur'an yace sunna ita take hukunci akan qur'ani walaysal qur'ani biqadin ala sunna qur'ani ba shike hukunci akan sunna ba me yasa dan saboda annabi shi aka sab koma bayani na alqur'ani dukkan abin da ke cikin qur'ani annabi alayhi salatu wasalam shi yayi bayanin shi shi yayi sharhin shi in kaga wani abu a cikin alqur'ani an ce ayi kaza annabi alayhi salatu wasalam ya ce ba za a yi ba yayi hani zuwa gare shi to kasancewa abinda ake bisa kai idan wa sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata kuma hadisi ne mutawatiri babe ne mai fadi akan cewa sunna tana shahi qur'a tana shahi qur'ani ko kuma bata shahewa wasu sun tayi a cikin malaman hadisi cewa hadisi bai shahi abin nan amma mazhabi mai kyau shine yana shahewa dan saboda dukkan su wahayi ne daga Allah dukkan su daidai suke daga ce wahayi ne daga Allah ni abinda ke nuna wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam taran yana cewa inna ruha al-quds nafasa fi ru'i anna nafsa mu'minatan lan tamuta hatta tastanfika ajalaha wa rizqaha zuwa karshe yace jibril yayi muni wahayi a cikin zuciyata kenan nuni cewa qur'ani wahayin babe ne dai mai hadi mai yawa a malamai sun yi ta tattauna akan shi musamman malaman hadisi akan naskhul qur'ani bi naskhul qur'ani bi sunna akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i an hasan qala yake cewa kana jibril yanzur ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sunna Jibril shi yake sabko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna kama yanzu da alaihi bil Qur'an kama yadda ke sabko mushi da alqur'ani dukan su wahayi ne akhbarana Muhammad ibn Kasir an al-Auza'i amma kahulu yake cewa as-sunnatu sunnatan sunna guda biyu ce sunnatul akhd biha farida akwai wata sunnar da ruko da ita wajibi ne wa tarkuwa kufurin baran takahurci ne ma misalin abin da ya tabbata cikin hadisi mutawatiri wanda yayi inkarin shi ya musun shi ya kahurta yace wa sunnatul akhd biha fadila akwai sunnar da ruko da ita mustahabi ne wa turkuha ila ghayr harajin barinta wannan ba kunci bane babu lahi wasu abubuwan da suke na mustahabi ne da annabi yake bayar labari hadisi na 1509 akhbarana suleiman ibn harb haddathana hammad ibn salma an ya al ibn hakim an sa'id ibn jubair annahu haddasa yawman bi hadisin anin nabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya bada hadisi daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun sai wani mutun yace fi kitabillahi ma yukhalifu hadha cikin littafin allah akwai abun da ya saba ma wannan hadisin qala sai yake cewa la urani uhaddisu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tu'arud fihi bi kitabillah yace ina ganin ina ta bada hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana bujuro mini da littafin allah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi kitabillahi minka annabin sallallahu alaihi wasallam da ya hadu wannan magana ya hika sanin littafin allah shi yake fassara qur'ani kenan kaga kawo abin da ya saba ma aya ko kuma kaga abin da ya tada aya to ka tabbatar da cewa annabin imma yana da nuni akan cewa wannan abin da ke cikin ayan nan mansuhi ne an shahe shi ko kuma ya kasance qur'ani ya kawo shi am annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takhsisin shi kamar yadda dai alaka qur'ani da hadisi take a wajen malaman ulumul qur'an sanannan abu ne nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara a cikin sunan da darimi mun kusa ida sa abin da muke bukata ita ce muqaddima ita ce muqaddima سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله